الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ga watan Rajab shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 4 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 154 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na kame baki game da abin da mutum ya gani game da mamaci na aibi ma'ana duk abin da mutum ya gani na aibi game da mamaci to ya zama wajibi ya kame harshensa kada ya yi gaba ya fada shine muka yi bayani akan wato wannan mas'ala dangane da cewa abinda mutum ya kan gani game da mamaci na aibi kala biyu ne akwai abinda yake da alaka da halinsa kuma akwai abinda yake da alaka da gangan jikinsa abinda yake da alaka da hali shine akwai canzawar kamanni so da yawa wal iyazu billahi wani zaka ga bayan mutuwarsa kamata canza zaka ga fuska ta rikida ta yi baki da abin da ya kama da haka wanda ke nuna cewa wannan alama ce ta mummunan karshe Allah ya kare ni to irin wannan abu idan mutum ya gani baya halatta ya yi gaba ya fada me yasa saboda kasancewar fadar irin wannan al'amari babu wata fa'ida tare da cewa shi mamacin ya riga ya sadu da iya abin da ya gabatar ya sadu da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala sai biyu ne imma ubangiji ta'ala ya sakauta masa da irin muguntawar da ya yi a rayuwarsa ko kuma ya yi masa rangwame idan haka irin wannan abu ya zama wajibi mutum ya kame harshensa sannan abin da yake da alaka da gangan jiki so da yawa mutum yana da wata rashin lafiya a jikinsa wanda yana kyamar a ce wani ya san wani ya ga irin wannan abin da yake tare da shi misali kamar irin cuta ta albaras da abin da yake kama da haka to me wanke mamaci in ya ga wannan abu a jikin mamaci to ya zama wajibi ya lullube kada ya yi gaba ya fada wannan kenan abin da yake da alaka da gangan jiki to amma in ya kasance abin da ya gani abu ne wanda yake na alkhairi kyakkyawa misali ya ga fuskar mamaci na kyalli ko yana mulmushi to wannan an so mutum ya fada domin shi mamacin ya samu yaban jama'a a kansa domin yaban da jama'a za su yi masa shine iya abinda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke zuwa da shi gun ubangijinsu tare da cewa ya fi su sanin komai game da wannan mamaci amma abinda suka fada cewa ga abinda ga iya abinda bayinka suke fada game da bawanka wane da muka karbi rayuwarsa Ubangiji ta'ala yakan karbi wannan shaida ta mala'ika. Don haka manzon Allah shaida ta bayi, kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci an wuce da janaza, an wuce da gawa, sahabbai suka yi yabo ga wannan gawar, manzon Allah sai yake cewa wajabat, ma'ana ta wajaba. Sannan ba a jima ba sai aka wuce da wata gawa, sahabbai suka aibanta wannan gawa suka fallasa ta, manzon Allah ya ce wajabat, ita ma ta wajaba. Suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya rasulullahi, dazu an wuce da gawa mun yi yabo a kanta, kace ta wajaba, kuma an wuce da wata gawa mun yi fallasa a kanta, kace ta wajaba, menene ya wajaba? Manzon Allah ya ce gawa ta farko wadda kuka yi yabo a kanta aljanna ce ta wajaba gare ta, wannan kuma wadda kuka yi fallasa a kanta wuta ce ta wajaba gare ta. Manzon Allah ya ce ku ne shaidu na Allah subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa, duk abinda kuka faɗa na yabo ko na fallasa to shi mala'iku suke jema Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan abinda kuka faɗa da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake aiki tare da cewa ya fi kusanin halin yadda bawansa yake ciki. Don haka anan malamai suka ce in ka ga abin wanda yake na kwarai na alkhairi game da mamaci to ka fito ka faɗa domin ya samu yabon jama'a akan wannan wato al'amari. Shi ne malam ya zo mana da hadisin Abu Rafi, shi ne Aslam, yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda ke faɗa. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafara Allahu lahu 40 marra. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wanke mamaci fakatama alaihi, wato ya ɓoye masa duk wani aibi da ya gani, ya ɓoye bai yi gaba ya faɗa ba, ghafarallahu lahu 40 marra, Ubangiji ta'ala zai gafarta masa gafara 40, ma'ana su 40 Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa. Wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani a baya yana daga cikin hadisan da suke tabbatar da fadula ta wanke mamaci, wanda da yawa daga cikinmu a yau abu ne wanda yake na ƙi da ƙyama da ja da baya, wani ku tsoron gawa yake hana shi cewa wai shi ba zai iya wanke mamaci ba, wani kuma jahiltar yanda ake wanke mamaci. Don haka abu ne mai fadala ta gaske cewa duk wanda ya wanke mamaci ya rufa masa asiri duk wani abu da ya gani na aibi game da wannan mamaci, bai fito ba ya faɗa, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai gafarta masa su 40. Shi wanke gawa ba shi da bambanci da wankan janaba, yanda mutum yake wankan janaba haka zai wanke mamaci, domin duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne, iya abinda yake bambanta su ita ce niyya. Don haka shi mamaci akan masa wanka uku ko biyar ko bakwai, an gane ku? Wanke shi so ɗaya wannan wajibi ne, domin wanke mamaci farilla ne, akai uku wannan sunna ne. Idan an yi ukun an ga bai ida tsarkaka ba, akwai wani sauran datti a jikinsa, sai a ƙara na hudu da na biyar. Idan a na biyar ƙin wata ƙazamta ta fito bai ida dai tsarkaka ba, sai a ƙara na shida da bakwai. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Ummu Adiya, Allah ya ƙara mata yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗiyarsa Zainab Allah ya mata rasuwa, manzon Allah ya ce ku wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai in har kun ga ta buƙatu zuwa haka. To dan haka kenan wato ƙaranci abin da yake sunna a wanke mamaci wanka uku, amma in an yi na farko wannan an bada abin da yake wajibi, kaiwa uku wannan sunna ne, ko a yi masa biyar in an ga ya buƙatu zuwa haka, in an ga ya buƙatu zuwa bakwai akan iya masa wanka har so bakwai, tare da cewa da na farkon da na biyun akan sanya wato ganyen magarya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku wanke ta da ruwa da ganyen magarya. To shi fa'idar sanya ganyen magarya, yakan tsaya matsayin sabulu, domin yakan fitar da datti daga jikin mamaci. sannan kuma fa'ida ta biyu shi ganyen magarya yana da sinadari, sinadarin da yake sanya jikin mamaci dandanan ya kame ba zai yi saurin saki ba. To dan haka in har ganyen magarya bai samu wato sabulu za a sanya, wani kan iya cewa to in an sanya sabulu ai ruwan ya canza, kamannin shi ya canza. Shari'ar ita ce ta ce a sanya ganyen magarya, tare da cewa kuma ta san cewa ganyen magarya zai canza sifakin ta ruwa. Dan haka manzo Allah ya ce a sanya ganyen magarya, kenan in babu ganyen magarya sai a sanya sabulu. A wanka na ƙarshe manzo Allah ya ce ku sanya turaren kafur. Kafur wani nau'i ne na turare, yanda ka san kamar ƙuntsuwa haka yake, wanda akan sanya shi cikin akwati. Fa'idar shigar da shi cikin akwati, ƙwari baya hawan kaya balantana ya tittilla su. To dan haka akan sanya wannan turare kafur wato a cikin ruwan da za a ma mamaci wanka, wanka na ƙarshe sai a sanya wannan turare. Shi ma yana daga cikin fa'idar shi, zai sanya jikin mamaci ya ringa ƙanshi, sannan fa'ida ta biyu kuma yakan sanya jikin mamaci ya ƙame, sannan kuma wani ƙwari baya hawan jikin. In har turare kafur bai samu ba, to kowane irin turare akan iya sawa a wanka, wanda a ruwan wanka wanda yake na ƙarshe. Sannan kuma tare da cewa shi wanke mamaci ba abu bane ba wanda jama'a za su zo su yi gayya su taru su yi tsaitsaye, a ba wanda zai halarci wanke mamaci sai wanda zai taimaka a wajen wanke mamacin ta hanyar miƙa ruwa ko kuma juya mamacin. Don haka mutum biyu zuwa uku wannan sun wadatu game da wanke mamaci. An gane ko? Mutum biyu zuwa uku, wani yana miƙa ruwa, wani yana wanke shi, sannan kuma in an buƙaci juya shi za a iya kamawa a juya. Amma wannan saɓanin sunna ne jama'a su zo su yi tsaye-tsaye a lokacin da za a wanke mamaci. Don haka malamai suka ce ba wanda zai halarci wanke mamaci sai wanda zai kawo taimako da agaji a wajen wanke shi ta hanyar miƙa ruwa ko ta hanyar juya mamaci. Sannan kuma shi mamaci ba a tsiraitar da shi, ba a tsiraitar da shi, al'aurarsa dole a lullube masa. Shi mai wankewar zai sanya hannunsa kenan ta ƙarƙashin wani mayafi kenan, bayan an suturce al'aurar shi kenan sai ya murza ana zuba ruwa daga sama. Haka ake wanke mamaci. To farko game da kaifiyar yanda ake wanke mamaci shine za a yi masa bayan an wanke gabansa kenan, duk wani datti an gusar da shi, za a yi masa arwalla cikakka irin arwalla ta sallah. Dangane da kurkure masa baki da shaka ruwa, wasu malamai suka ce ai mamaci baya buƙatar haka, tare da cewa al-Imamu Ahmad da wasu daga cikin magabata suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa ai masa arwalla, to dan haka kurkure baki da shaka ruwa sai an ma mamaci. Dan haka dai a takaice za a kurkura masa, a dan shaka masa ruwa a hanci, arwalla cikakka za a yi masa. Idan an yi masa arwalla cikakka, sannan za a tsoma hannu a cikin ruwa sai a murza gashin kansa, a murza, sannan sai a zuba ruwa a wanke kan so uku. Bayan an wanke so uku, sannan sai a wanke bangaren jikinsa na dama, sannan kuma sai a juya kuma a wanke bangaren jikin shi na hagu, a zuba sauran ruwa a jikinsa gaba ɗaya ko ina ya hada, sai a ci gaba da lissafi wannan ɗaya kenan. Sannan kuma sai a yi masa wanka na biyu a sifar yanda aka masa wanka na farko, sannan kuma sai a yi masa wanka na uku a sifar yanda aka masa wanka na farko da na biyu. Don haka kuma a takaice, namiji maza suke jibintar wanke shi, mace ba ta wanke namiji ko mun kusacinta da shi in dai ba mijinta bane ba. An gane ku? Mata ita ce kadai take iya wanke miji, amma ko mahaifiya ba za ta wanke ɗanta wanda yake baligi, haka ko ƙanwa ko ya ko diya ba mace ba ta wanke namiji. Kamar yanda ita mace mata suke jibintar wanke ta, ko mun kusacinta da shi namiji bai ya halatta ya wanke ta sai idan mijinta ne. Shari'a iya abinda ta toge kawai, miji shine yake da 'yancin da zai iya wanke matar shi wanka na gawa kamar yanda ita ma mata tana iya wanke mijinta. A hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo gida Aisha Allah ya kara mata yadda sai take cewa wayyo kaina, ma'ana tana ciwon kai a lokacin nan. Manzon Allah sai yake cewa ni ne zan ce wayyo kaina. Manzon Allah yace ina ma a ce kin rigayi ni mutuwa, na wanke ki, na yi miki likafani, na yi miki sallah, na kai ki na binne ki. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi guri ina ma a ce Aisha ta rigaye shi mutuwa, yayi mata wanka, yayi mata likafani, yayi mata sallah, ya kai ta ya binne ta. Wannan hadisi shi yake tabbatar da cewa namiji miji yana da yana halatta ya wanke matar shi kamar yanda ita ma mata wato yana halatta ta wanke mijinta. Kuma haka hadisi ne ingantacce Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa inda a ce muna da ta cewa muna da yanda zamu yi, tace wallahi ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face matansa, ba wanda zai wanke shi face matansa. To dan haka a takeice dai kenan namiji maza suke jibintar wanke shi, haka nan ita ma mace mata ƴan uwanta su suke jibintar wanke ta, kenan sai dai tsakankanin ma'aurata junansu yana iya wanke juna. Sana'an abinda muke so mu gane kuma shi wanke mamaci ibada ce wadda ya kamata mumini ya nemi sakamakonta a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kar mutum ya wanke mamaci saboda wani dan abu da za a dauka a bashi na tarkacen duniya, an gane ku? Ka wanke wannan mamaci tsakaninka da Allah, kana neman sakamako ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma in an dau wani abu na duniya an baka a matsayin kyautatawa, ba laifi bane in kana da bukata ka amsa. Amma kar wannan abu da za a baka ya zamanto shine tunaninka, shine hamminka, ya zamanto ka wanke wannan mamaci ne fi sabilillah. Don haka kuma wannan abu ne wanda ya kamata a ce jama'a suna rigaye-rigaye akan wannan al'amari, suna rigaye-rigayen juna, domin abu ne wanda yake na samun fadla mai girma. Gafara ɗaya na bin ɗaya, gafara 40 Ubangiji ta'ala yake ma duk wanda ya wanke mamaci, amma da sharaɗi. Sharaɗi shine ya ɓoye duk abin da ya gani na aibi game da wannan mamaci, an gane ko? Game da duk abin da ya gani wato na mamaci. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة على الميت وتشييئه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز وقد سبق فضل التشييع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذن علينا. متفق عليه. ما لم الله يجكنسا نفدا وتوانا بابيني واندك بياني غمدا حكنشا حكنشا وتويما ممتي سلا sannan wato da raka gawarsa da halartar wato binne shi da kuma karhancin wato rakiyar gawa game da mata, cewa mata an karhanta musu wato rakiyar gawa. takaice kenan wannan babi da malai yayi yana da gaba kamar kusan guda hudu. Gaba ta farko wato shine yi ma mamaci sallah, menene sakamakon duk wanda yayi ma gawa sallah. Sannan gaba ta biyu wato shine raka gawa. Gaba ta uku shine halartar bunne mamaci. Gaba ta hudu shine karhancin wato rakiyar gawa game da mata. Lafazin wato shine malam ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, wato ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahidal jinazata ko kuma man shahidal janaza. Manzon Allah ya ce duk wanda wato ya halarci wato ita ce gawa. Lafazin aljanaza idan kama jimun kin fatha kace aljanaza wato suna ne na mamaci, amma mamaci ba a kiran shi aljanaza. An gane suna ne na mamaci, kenan mamaci shine ake kira da aljanaza. Idan ku kace aljinaza wato ita ce makara. Idan kama jimun kin kenan wasali kasa kace aljinaza kenan makara, amma makara ba a ce mata jinaza sai idan akwai mamaci a kanta. Idan babu mamaci a kanta to iya abinda ake kiranta annash. Annash kenan in babu mamaci akan makara annash ake kira. Amma in akwai mamaci a shimfida akan makarar to abinda ake kiranta a larabci shine aljinaza. Idan ku aka ce janaza kenan shi mamacin ake nufi. To shine anan yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man shahidal janaza, wato duk wanda ya halarci wato gawa hatta yusalla alaiha. Manzo Allah yace har aka kai lokacin da aka yi mata sallah. An gane kuma ana mutun ya halarci janaiza tare da shi aka ma gawar sallah. Manzo Allah yace falahu qirab, wato yana da wani yanki na lada. Sannan sai ya ce wa man shahidaha, duk wanda ya halarci gawa hatta tulufan har aka kai lokacin da aka gama binne ta. Manzo Allah ya ce falahu qirafan, wato yana da yanki biyu na lada. Me za mu fahimta anan? Shi za mu fahimci cewa wato yi ma gawa sallah mutum yana da yanki ɗaya, sannan kuma idan ya raka gawa aka binne yana da yanki biyu. Zahirin hadisin kamar haka yake ne, illa kasancewar abinda hadisin yake nihi idan an hada yanki na farko da na biyu kenan sun zama biyu. Kenan game da halartar gawa har a yi mata sallah mutum yana da yanki ɗaya, sannan haka in ya raka gawar har aka kai lokacin da aka gama binne ta ya samu kwatancin yankin da ya samu a karo na farko kenan. In an hada ya samu yanki biyu kenan. Shine anan yace falahu qiraqan, kamar yanda riwaya ta biyu ita take bayyanar da haka. Kila sai aka fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa wa mal qiraqan, wato menene yanki biyu na lada wanda ka fada ya rasulullah. Qala sai yace mislul jabalain al'azimain, manzon Allah yace kwatancin manyan duwatsu guda biyu. Kwatancin manyan duwatsu guda biyu kenan iya gulgudan ladan da mutum zai samu. Hadisi ne muttafaqun alai. Hadisi na gaba Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Manzo Allah ya ce duk wanda ya raka gawar musulmi imanan dan gaskata Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da cewa shine ya shar'anta rakiyar gawa, wa ihtisaban kuma dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba dan mujamala ga iyalin mamaci. Domin da yawa daga cikin masu rakiyar gawa wani yakan halarci jana'iza wai dai iyallan mamaci wai su gan shi a ce wai ya halarci gawowa ne. Da yawa kuma wani yakan je rakiyar gawa wai domin shi ma in haka ta samu shi ma a zo wajen gawarsa. Wani ko yakan halarci jana'iza na cewa dan kar a ce wani biji ba. to gaba daya da wanda yaje dan kar a ce wani bai je ba, da wanda yaje dan shi ma in ta samu a zo masa, da wanda yaje dan ya faranta ran su iyalin mamaci, gaba dayan su ba su da lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Iya sakamakon su shine al'amari na duniya kawai. Ko mun kusacin ka da mamaci, in zaka halarci jana'iza ka je fi sabilillah, ka je da niyyar neman sakamako na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amma da yawa a yau mutane waɗanda suke halartar jana'iza suna tafiya ne kawai saboda wasu manufofi waɗanda suke na daban. Kuma abin takeici, idan an halarci jana'iza, wallahi za ka ji yanda gara ma ka ce kasuwa da wurin jana'iza. Ka ji wannan yana magana, kai mai ƙonan wannan turo nan, karye wannan iccen, ba a kaza, ka ji mutane sun cika mutane da ɗimi. Hayaniya kawai, wani maganar da yake wai so ake a ganshi wai ya tsaya, wani maganar ko bata kama ba ma kawai magana ce dan dai a ce wani ma gashi a zai. Waliyazu billahi. Wanda aiki ne fa waɗanda aka suka wakilci shigar da mamacin da jera itacen, mutum ɗaya ya isa ya miƙa musu, gaba ɗaya a gama komai tsafu ba tare da wata hayaniya ba. Amma sai a yi ta gardama, wannan ya ɗaga murya, ka ce ma kamar ma misali ba jana'iza ba ce aka zo. Wallahi irin wannan tsabar jahilci ne da wauta, kuma wannan yana tabar da jama'a game da menene manufa game da halartar jana'iza. To dan haka irin waɗannan abubuwa kwata-kwata ba sa halarta. Ka ji ana ta gardama, wannan ya ja a gyara rami, wannan ya ce a yi kaza, wannan ya ce a yi kaza, wannan ya ce a yi kaza, kawai mutum so yake wai a ce an gan shi. To irin wannan kwata-kwata mutum baya da wannan lada, face azaba a gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yayi ne dan wasu su yabe shi, dan a ga cewa shi ma ya zo. Ubangiji ta'ala ko ya faɗa, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Da fadasta, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yuslaha madhmuman madhura. Dan haka ka ja bakinka ka kame a wurin jana'iza, sai in ya kama dole za a yi magana sannan kai. Shi ma ba magana ba ta ɗaukaka murya, wuri ne wanda ana buƙatar nutsuwa, kowa ya sajuda ya san menene ya kawo mu, kowa ya tuna makomar shi lahira. Don haka anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana, yace man taba janazata muslim, yace duk wanda ya raka gawar musulmi, manzon Allah ya kayyade sai gawar musulmi, domin arne ba dan uwanka bane, bai ya halatta ka raka gawar shi ko mun kusacin ka da shi. Rakiyar gawar arni bata halatta haramu ko mun kusacin ka da shi, sai dai in babu wanda zai je ya binne shi ɗan uwan shi arna, sai kai to ya zama wajibi ka dau gawar ka je ka yi rami ka binne shi, irin yanda ake binne jaki dan kare yi wari. Amma bai ya halatta mu musulmi ya raka gawa arni. Don haka manzon Allah yace man taba janazata muslimin, dalilin da yake nuna musulmi baya halatta ya raka gawa arni, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da amminsa Abu Talib, Allah ya masa rasuwa, Aliyu wato lokacin da Aliyu Allah ya ƙara masa yadda mahaifinsa Abu Talib, Allah ya masa rasuwa, ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulallahi amminka wannan kafiri, ya ce Allah ya masa rasuwa. Manzon Allah ya ce ma Aliyu, je ka kai rami ka binne shi, in ka gama binne shi ka dawo ka faɗa mu. Aliyu ya ce ya rasulallahi kafiri ne fa. Manzo Allah ya ce masa, ni na ce ka je ka binne shi, in ka gama binne shi ka zo ka faɗa mu. Aliyu ya je rami ya binne mahaifinsa, bayan ya gama ya zo ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya umarce shi game da haka. Manzo Allah sai ya ce ma Aliyu ya je wanka. A wannan hadisi ba a rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci jana'izar ammin shi, kuma ko ta'aziyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma Ali ba. Dan haka rakiyar gawa ibada ce, ta keɓanta da musulmi, arni baya halatta musulmi ya raka gawar shi. haka ta'aziyya ibada ce take kwanta ga musulmi arni ba a ma mutun ta'aziyya game da mutuwar dan uwan shi arni an gane ku to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana mani taba'a janazata muslimi yace duk wanda ya raka gawar muslimi imanan wato dan gaskata ubangiji subhanahu wata'ala cewa shine ya shar'anta rakiyar gawa wa hati saban kuma dan neman sakamakon ladan shi wa kana ma'ahu manzo Allah yace ya kasance tare da wato gawar domin a wata ruwaya yakan zo wa kana ma'aha idan kuka ce wa kana ma'ahu kenan damir kin ka maida shi zuwa kenan musulmi zuwa shi muslim kin don haka shi amma abin da yafi dacewa da jerin lafazin hadisin wa kana ma'aha ya kasance tare da gawar hatta yusalla alaiha manzo Allah yace har aka yi mata sallah wa yufraga min dafniha kuma aka gama binne wato mamacin kaga me yace wa yufraga min dafniha har aka kai lokacin da aka gama binne mamacin anan akwai babban kuskure na wasu wadanda suke rakiyar gawa idan sun raka gawa kafin a yi jana'iza sai mutum waye tafi wani kabarin dan uwan sa yaje tsuguna yana wasu addu'o'i na daban shi ko anan in ka raka gawa to ka kasance tare da ita har akai lokacin da za a gama binnewa an gane ko in an gama binnewa in akwai wani kabari da zaka je ka ziyarta kai masa addu'a ba a hana ka ba amma anan ka halarci jana'iza wai sannan kafin a binne mamacin ka je ziyara wani kabari wannan kuskure ne domin ladan da ake samu ba za ka same shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kana ma'aha ya kasance tare da gawar hatta yusalla alaiha har aka yi mata sallah wa yufraga min dafniha kuma har aka gama binne ta kenan kana tare da ita har aka je a gama binnewa binne mamaci ko yana karshen sa shine lokacin da aka mai da ƙasa kenan aka yayyafa ruwa wannan an gama jana'iza sannan kuma duk abin da zai biyo bayan addu'o'i shi ma wannan kuma zaune yake da gindin kansa kenan da zaran an mai da ƙasa an yayyafa ruwa to wannan lada na biyu tabbas ka same shi da izinin Allah shine yace fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratay manzo Allah yace zai dawo wato da yanki biyu na lada sai yace kullu qiratin mislu uhud kowane yanki manzo Allah yace kwatancin girman dutsen uhud yake dan haka a riwaya da ta gabata ce ayi mislul jabalaini al-azimaini kwatancin manyan duwatsu guda biyu a wannan riwaya sai yace kullu qiratin mislul uhud kowane yankin manzo Allah yace kwatancin girman dutsen uhud yake kuma akwai riwaya a cikin sahihu muslim manzo Allah yace asgaruhuma mislul uhud ma'ana mafi kankanta daga cikin duwatsun guda biyu manzo Allah yace kwatancin girman dutsen uhud dutsen Uhud dutse ne daga cikin duwatsun birnin Madina wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan biga misali da shi wanda dutse ne wanda yake ba karami ba kuma yana daga cikin duwatsu na gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa dutsen Uhud muna kaunar shi yana kaunar mu tare da cewa dutsen Uhud dutse ne wanda yake mai girman gaske kamar yanda malamai suke faɗa a cikin birnin Madina ma za ka yi tafiya kusan kilo 14 duka a jikin dutsen ne kuma bai tsaya nan ba shine ya fito har hanyar Makka to kowane yanki na lada manzo Allah ya ce ladan biyu da mutum zai samu ya kai girman dutsen Uhud a wata riwaya sai ya ce mafi kankanta kamar girman dutsen Uhud yake me yake nihi anan shine malamai suka ce tamkar a ce dutsen Uhud gaba ɗayan shi zinare ne a ce wannan zinare mallakar ka ne ka ci yadda wannan zinare akan tafarki na ɗaukaka addinin Allah gwalgwadon ladan da zaka samu kenan gwalgwadon ladan da mutum zai samu idan ya raka gawa da lokacin da ya ma gawa sallah to amma su da yawa sai ya ce wa man salla alaiha duk wanda ya ma gawa sallah kuma raja'a sannan ya koma warsa gida ya tafi ya shiga sha'aninsa qabla an tudfan kafin abin ne mamacin fa innahu yarji'u bi qiraq wato zai koma wato da yanki guda na lada amma hatta da sallar su da yawa in an zo wajen jana'iza sai kaga mutane suna cewa wai masu arwalla su tashi ko kuma malamai su tashi masu arwalla kai waye hana ka kai arwala daga gida baka san lada ne jahiltar iya abinda ake samu na lada ne game da sallar gawa yakan kai mutane basu kula ba da sallar gawa wallahi iyazu billah ibnu umar Allah ya kara masa yadda lokacin da wannan hadisi ya cin masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi da a farko shi ibnu umar idan aka zo aka fada masa rasuwa to yakan je har a gama wanke gawa a fito da gawa a yi mata sallah in an mata sallah kawai sai ya koma wa rashi gida shi ya kare zuwa wani lokaci sai aka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai ya fada masa yace ai tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada duk wanda ya halarci janaiza ya kasance tare da gawar har aka mata sallah yana da yanki na lada kuma duk wanda ya kasance tare da ita ya raka wannan gawa har aka kai aka binne yana da yanki na lada wanda yake na musamman ibnu umar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan sai ya aika ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar ta shin abin nan da Abu Huraira ya faɗa haka ne tace kwarai da gaske wannan tabbas haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk wanda ya raka gawa yana da yanki na lada kowane yankin kamar girman dutsen Uhud yake ibnu umar Allah ya kara masa yadda ya ringa ciza yatsa yana nadama yana cewa mun yi sake lada mai yawa ya kuce mana tun daga ran nan ibnu umar idan ya halarci jana'iza baya dawowa bayan an gama sallah sai ya kasance tare da gawar anje an yi sallah anje an binne ta don haka anan a takaice abin da muke so mu sani in dai ba wani uzuri mai karfi ba to in kai in dai ba wani uzuri mai karfi ba to in ka ma gawa sallah ya kamata ka kasance tare da ita har aje abin ne in ku kana da wani uzuri mai karfi idan ka je an mata sallah to in ya soje ka sha'aninka ka samu dai yanki dai na lada daga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa sannan shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai aka faɗa masa ai cewa ibnu umar ya aika an tambaye Aisha wai shin abin da ya faɗa haka ne Abu Huraira yake cewa ni abin da yasa na fi ku fahimtar hadisai masu yawa yace ni talakka ne ba ni da wani hannun jari ina lazumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake faɗa ina ji ni in na cika ciki na bukata ta tabiya ne shi dai yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai aka zo kuma aka faɗa ma ibnu umar ga abin da Abu Huraira ya faɗa sai yake cewa wallahi Abu Huraira ya fi musannin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi musannin hadisansa to dan haka anan shi ibnu umar bai san da wannan hadisi ba amma lokacin da labarin ya cin masa ya nemi tabbacin cewa shin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Aisha ta tabbatar masa kwarai haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa daga ran nan in ya halarci jana'iza to baya dawowa sai an kai an binne to shine anan yace wa man salla alaiha duk wanda ya mata sallah kuma raja'a sannan ya koma qabla an tudfana kafin abin ne gawar manzon Allah yace fa innahu yarji'u bi iraq wato yakan dawo wato da yanki dai wanda yake na lada don haka dai anan ya kamata lokacin da aka fada maka jana'iza ka je da arwallarka kuma ya kamata a wurin jana'iza ma a fito da wato kaya buta kayan arwalla kenan wanda ba shi da arwallahi saboda zamu iske ababe na gaba irin yanda ake bukatar waɗanda za su ma gawa sallah ya zamanto sun yawaita domin kasancewar wannan yakan sa wato mamaci ya samu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da jin kansa wannan hadisai guda biyu kenan suna nuna mana fadala wato ta halartar jana'iza kuma wannan karamci ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bawa mumini karamci ne a dalilin halartar jana'izar mamaci mutum yakan samu wannan lada wanda yake mai girma kamar yadda malamai suka faɗa shi ko kuma mu ce kamar yadda ya gabata shi rakiyar gawa haƙƙi ne na musulmi akan musulmi dan uwansa idan aka ce dan uwa musulmi Allah ya masa rasuwa to haƙƙi ne akan ɗan uwansa musulmi su raka gawarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa haqqul muslim ala al muslim khams, manzo Allah yace haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi manzo Allah yace biyar ne. Sai manzo Allah da a cikin biyar kin manzo Allah yake cewa wattiba'ul janaiz, wato da rakiyar gawa kenan. Dole ne idan musulmi Allah ya masa rasuwa ɗan uwan shi musulmi su raka gawar shi, wannan haƙƙi ne nashi akan su. Tare da cewa ita rakiyar gawa, in mutum ya fita rakiyar gawa kamar yadda malamai suka faɗa, ya kamata mutum ya zamanto yana mai kaskanta kai, yana mai tunani game da makomarsa lahira. Wannan bawan Allah da zaka raka, to abinda ake bukata ka sanya a cikin tunaninka, biyuwa bayan rakiyarsa kai ne za a raka. Kamar yadda wani mawaki yake cewa kullubni unfa wa in qalat salamatu yawman ala alatin hadba'a mahmud, sai ya ce wa iza hamalta ila al-quburi janazatan fa'alam bi annaka ba'daha mahmud, yace kowane da ko da lafiyarsa ta tsawaita, zama lafiyarsa ta tsawaita, yace yawman ala alatin hadba'a mahmud, wata rana zaka ga an dauke shi akan gadan gawa ita ce makara. Yace wa iza hamalta ila al-quburi janazatan, in har ka dauki gawa zaka kai ta makabarta, to fa'alan bi annaka ba'daha mahmud, kai sanin cewa biyuwa bayan ta kai ne za a dauka. Kenan, don haka anan malamai suka ce ya kamata mai rakiyar gawa ya tattara tunaninsa gudaya, ya ringa tunanin makomarsa lahira. Don haka baya dacewa mai rakiyar gawa ya shagala da wani zance wanda yake na al'amarin duniya. In har ma wani yana maka hira ta duniya, malamai suka ce ka faɗakar da shi, ka nuna masa cewa irin wannan zance fa bai dace a nan, ya kamata ka tuna wato makomarka lahira, domin wuri ne wanda yake na ɗaukan wa'azi. An gane ko? Abu ne wanda yake na ɗaukan wa'azi. Amma za ka ga a yau mutane suna rakiyar gawa, suna hira, har ka ga suna ƙirƙirewa da dariya. Shi kuma wannan abubuwa ne duka waɗanda ba su dace ba. Ko kaga ana rakiyar gawa, wani ya ɗauki waya yana wasu zantuttuka waɗanda suke na can daban, bal ma wani ana binne mamaci zaka ga ya ɗauki waya. To wannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba su dace ba. Ya kamata ya zamanto mutum ya tattara tunaninsa gudaya, ya tuna cewa wannan ɗan uwa da ya rako mai yiwuwa shi ma wata rana gawar shi ce za a rako. Kenan, wannan yakan kai shi ya zage damtse wato akan ayyuka waɗanda suke na ibada. Sannan hadisi na uku a baban shi ne hadisin Ummu Adiya, Allah ya ƙara mata yadda, take faɗa cewa wato take faɗa take cewa nuhina an ittiba'il janaiz, take cewa an hane mu game da rakiyar gawa, sai ta ce walam yu'zam alaina, amma fa ba a haramta mana ba, ba a nace ba a kanmu. Ta ce an hane mu game da rakiyar gawa, walam yu'zam alaina, amma ba a nace ba aka ce dole kawai fata-fata kanmu raka gawa. Wane ne mai hani a nan? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda duk lokacin da sahabi ya ce umirna bi kaza ko kuma nuhina an kaza, idan ya ce an umarce mu da yin abu kaza ko an hane mu game da aikata abu kaza, to wannan umarni da hani na komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a takaice, wanda ya hane su game da rakiyar gawa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka shi ne ta ce nuhina an ittiba'il janaiz, an hane mu game da rakiyar gawa, sai ta ce walam yu'zam alaina, amma fa ba a tsananta mana ba a wajen hanin. Shi ne walam yu'zam alaina, ba a tsananta mana ba a wajen hanin. Don haka kenan malam ya ce wa karahiyat ittiba'in nisa'il janaiz, da karhancin cewa mata su raka gawa. Don haka wasu da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa rakiyar gawa ga mace makaruhi ne, amma ba haramun ba ne, tare da cewa su malaman Hanabila sun tafi akan cewa kwata-kwata haramun ne mace ta raka gawa, bayya halatta haramun ne mace ta raka gawa. Kamar yadda su malaman Hanabila ziyarar makabarta ga mace shi ma haramun ne a gurinsu, suka ce domin mace kasancewar tana da rauni, za ta iya raka gawa ta ringa rusa kuka, tana cire gashinta, tana keta jikinta da abinda duka bai dace ba. Sannan kuma zai zamanto hanya ce hallo ta cuɗanyar maza da mata, kuma su da yawa kuma wasu za su fitinta da ita, wasu zai zamanto hannunsu shine kawai kallon mata idan za a raka gawa. Don haka dai su sun yi ta'adila cikin nan, suka ce bai halatta kwata-kwata mace ta raka gawa saboda irin waɗannan dalilai. To amma shi wannan hadisi iya abin da yake fa'idantarwa, lalle mace tana iya raka gawa kenan in har waɗancan al'amura sun kuru, amma rakiyar gawa ga mace ba haramun bane ba, makaruhi ne. Ta zauna shine yafi dacewa da ta raka gawa, rashin zuwanta shine yafi alkhairi game da rakiyar gawa. Shine tace kenan, nuhina an ittiba'il janaiz, an hane mu game da rakiyar gawa. Walam yu'zam alaina, tace amma fa ba a tsananta mana ba a wajen hanin, ma'ana manzo Allah bai haramta mana ba, amma ya hane mu ne cewa kar mu raka gawa. Kenan me yasa? Saboda irin waɗannan al'amura cewa mace tana da rauni. A takaice nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.